Najeriya ne na cikin jerin kasashen duniya da aka samu rahoton bullar sabon samfurin cutar corona mai lakabin Omicron wanda yanzu haka ƙwararru a fannin kimiyyar cutuka da dakile yaduwar su ke yin fashin baki tare da bincike akan ta. Professor Isa Abubakar Sadiq shine daraktan cibiyar bincike da dakile cutuka masu yaduwa ta Jami'ar Bayero Kano.
Omicron an gano ta ne a kasar Afirka ta Kudu ta iya yiwuwa a jikin wani ko kuma wasu wanda ciwon kanjamau yi musu tasiri sosai ya zama na garkuwar jikinsu ta rugurguje. To sai kuma ita ta corona ta zo ta shiga jikinsu ta dade a jikinsu tana ta musu tasiri. To irin hakan shine sai wato ita kwayar cuta ta corona wacce aka sani dama tana da wata al'ada da take canza yanayinta. Wato in ka kwatanta da ta Delta wacce ta bullo watannin baya, wannan ta rubanya ta so biyu kuma ta rubanya asalin ta farkon da ta fito wajen kashi 30 kenan.
Kazalika Professor Isa Sadiq yayi karin haske dangane da tasirin Omicron na kwayar cutar corona a tsakanin al'umma.
Ita wannan kwayar cuta ta fi saukin yaduwa a bainar al'umma, shi yasa ake tsoranta ake ganin idan ta shigo gari kamar za ta yadu fiye da ta dadin. To amma kuma izuwa yanzu su ma'aikata da suke ganin marasa lafiya sun ce tsananin ta ba shi da zafi sosai, saboda haka idan hakan ya kasance wannan zai zama wani abu ne mai dan dadada. Amma dai wannan da yake sabon abu ne, dole sai an ci gaba da ganin marasa lafiya suna bulla da wannan cuta sannan za a dada tantancewa.
Wannan sabon samfuri na corona mai lakabin Omicron na neman haifar da takaddamar diplomasiya tsakanin kasashen Afirka da wasu kasashen nahiyar Turai da Asiya, inda ya zuwa ƙarshen makon jiya kasashen Canada da Burtaniya da Singapore da kuma Indonesia suka dakatar da 'yan Najeriya ko bakin da suka ziyarci Najeriya shiga cikin kasashensu. Al'amarin da ministan lafiyar Najeriya Dr. Osagie Ohanere ya bayyana a matsayin rigamalar masallaci ga ayyukan hukumar lafiya ta duniya da kuma ƙwararrunta. Farfesa Kamil Sanifage na Jami'ar Bayero Kano masanin diplomasiya ne kuma ya yi tsokaci a kan wannan batu.
Yanzu misali a Afirka yawan wanda muke rasawa ta malaria ya fi yawan mutanen da aka rasa a corona. Don haka dai wannan diplomasiya din ta siyasar duniya kamata ya ce a haɗa ƙarfi da ƙarfe a tunkari matsalar nan ta corona. Babu zancen a ce wannan Afirka ne ta zo, don shi kanshi sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya koka da wannan cewa bai kamata ƙasashen da ta fito ba har suka zo suka yi ƙoƙarin sanar da duniya a ce za a musu wariya.
Ya zuwa ranar Litinin ɗin nan an ba da rahoton ɓullar samfurin Omicron na cutar corona a kasashen duniya 23 waɗanda suka fito daga nahiyar Afirka da Turai da Asiya da kuma India. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.